والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابع إلى النهج إلى الدين حق دره دار العزيز من يجابروني شغبني باكي دين وإن ديك سنها دعنا جنون قونا من زن الله صلى الله عليه وسلم ومرا بدا زوانسا قبلنا دشي قبالا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah.
Yeah. Assalamu alaikum.
Baki dai jama'a musuya Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah a bai wasa yayi mana ni'ima da wannan haduwa. Haduwar da yake ba dan komai aka yi ta ba, ba dan kowa aka yi ta ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka yi ko dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mafi saboda dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam aka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai nasa ya fi ga kowa komai da samu dangantaka gare shi ya fi duk wani abu wanda bai samu dangantaka gare shi ba shi yasa taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne taron maulidi a iya cewa ya fi kowa da taro shi yasa gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah gode wa Allah irin wannan haduwar zarar baiwa ce daga Allah ba dabara bace ba wayo da dan adam ke bashi wannan dama ba a wanda Allah ya nufa sai masa baiwa da irin wannan haduwa dan Allah haduwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haduwa ta nuna kauna ga manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ake fada akwai wani bawan Allah da ya mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mutane su kan taro su ce suna farin ciki ne da maulidinka suna murna da zuwanka yaya wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa man farihadina farihina ne wanda duk ya nuna yana murna da mu to mu ma muna murna da shi shi yasa ashe irin wannan taron da zaka ce duk wanda yake nan manzon Allah yana murna da shi ya kama da gaskiya idan Allah yana murna da duk wanda ya zo wannan wajen shi yasa lalle mu nuna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya mana baiwa da tsayawa da irin waɗannan hidimomin a janibin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abu ne wanda yake sananne cewa duk wata hidima da zali ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta isa komai ba dangane da abin da muka samu saboda shi duk abin da muka samu mun samu ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da a ce duk minti daya na rayuwar mu kai duk sakan daya na rayuwar mu a ce sai mun taro dan nuna munna da farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu biya manzon Allah haƙƙoƙinsa da suke kan mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowane mahaluki haƙƙi akan mu halittar Allah wannan yasa sanda ake ganawa da Allah yaushe ne ake ganawa da Allah a sallah yanda mai risala yake fada al musalli yunadi rabbahu wanda duk yake sallah ba da wani yake asiri ba da Allah yake asiri duk sallah za ka yi sallah ganawa kake da Allah sai dai rashin fahimta ko rashin nutsuwa ta sa ya zamo baka ga baka samu haka din ba wannan yasa in ana sallah ko mahaifi ko mahaifiya ba su isa su kira a ce bara a amsa musu ba wajibi a ci gaba da sallah amma da a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai kira ana sallah ya zama wajibi a amsa musu idan ana sallah manzon Allah ya kira to wajibi ne a amsa masa kuma malamai da yawa suka ce wannan amsa da za a yi wa annabi a cikin sallah bai bata sallar ba shi yasa a yi magana da kowa a sallah da gangan zai iya bata sallah amma banda magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallah manzon Allah ya kiranka ka amsa wajibi ne ma ka amsa bari malamai da yawa musamman a malikawa suka ce wanda ba yake amsawar sallar sa sai ka bashi kuma dan amsa masa din ka amsa masa kai magana ya tambaye ka ka bashi amsa ba zai hukunta a ce sallaka ta baci ba wannan dan a nuna irin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bayin Allah saboda duk wata ni'ima da ta samu ai sababin ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai zabo ya fi kowa daga cikin halitta haƙƙi akan halittar Allah shi yasa lalle mu ƙara himma wajen kula da irin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kanmu wanda a wannan lokacin ba babban haƙƙi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kanmu irin ruko matasa musu sani da yi musu tarbiya kyakkyawa musu san haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kusan tunda Allah ya yi duniya ba a taɓa samun lokacin da aka samu wasu ɓatattu ba suke ƙoƙarin su ɗora mutane akan wasa da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awoyi iri daban-daban wani lokacin da da'awar cewa ai sai haka ne za a yi tauhidi kowane irin tauhidi da za a ce sai an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi shi waye ya zo da tauhidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kalmar tauhidin to kuma a ce ambatan manzon Allah a wani waje shine wasa da tauhidin tauhidi dan Allah idan dan adam ya shekara yana la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah inda da ba musulmi bane zai zama musulmi da haka ba zai zama musulmi da haka ba dole sai ya kara ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan ne ya zama musulmi to yanzu hada Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan Allah bai zama wasa ko warware tauhidi ba a kalmar da yake ita ce ma ta shiga musulunci sannan a wani waje daban a ce wai kana faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta yi shirka wal iyad billah shi yasa a yau ba abin da yake wajibi mafi ƙarfin a wajibai a kanmu irin mu ɗora yaranmu a kan sanin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ana wasa an samu masu wasa da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mun zo wani zamani da manzon Allah ya nuna zuwa gare shi cewa kafin tashin alkiyama za a yi fama da wasu rigingimu da za ka ga mutum da safe yana mummuni amma kan yamma ya zamo ba mummuni ba za ka gan shi da yamma yana mummuni amma kafin gari ya waye ya fita daga imani to menene mai kawo haka ai babba ba irin wannan wasa da janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ake da sunan cewa wai ai so ake a gyara addini wai ai da haka ne addini zai gyaru wal iyadu billahi a rusa addini addini ne Allah ya faɗa akan addini Allah ya faɗa ya rasulullah mun aiko ka kai ne mai shaida ga al'ummar ka kai ne mai albishir kai ne mai gargaɗi dan a samu a bada gaskiya da Allah da manzo dan a girmama manzon Allah ashe me yasa ka aiko manzon Allah da addini sallallahu alaihi wasallam me yasa aka bashi wahayi dan a girmama manzon Allah ya inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa za a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe duk wani wasa da warge da kawure ne a jalibin annabi sallallahu alaihi wa sallam fita daga addini shi yasa ƴan uwa masu girma lalle mu kula da irin aqidar da za mu tsora ƴaƴanmu a ko za mu ba da dama a ce sun ɗauka Qur'ani cikeke da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin cewa taɓa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramar musiba ba ce a yau in aka duba a iya cewa ko ina a duniya za ka tarar akwai wani nau'i na bala'i da ke damun waje wasu ƙasashen da ake ganin manya ne sun shiga wani hali na karayar tattalin arziki, wasu sun shiga hali na ambaliyar ruwa, wasu sun shiga hali na wutar daji, wanda dole sai an ɗebe al'ummu da yawa ma an ƙaura da su. To amma gaskiyar lamari ba abin da yake jawo irin wannan irin taɓa janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa babban abin da ke gaba mu, lalle lalle mu ƙara tsayawa mu bayyana a fili matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ba wajen wasa ba ne. Wasa janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam warware addini ne. Shi yasa malamai da yawa suka tafi akan cewa da a ce wani zai faɗi baƙar magana a janibin Allah, hukuncin sa a kashe shi, amma in ya tuba a iya gane shi. Amma duk wanda ya faɗi baƙar magana a janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba, hukuncin sa a kashe shi kawai, ko da ya tuba, saboda ba a wasa a janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa lalle wannan a kula da shi, mu yi ƙoƙari matuƙar iyawa. Babanna ga ɗan adam irin a ce shi yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙanin girmamawa, amma a samu ga ɗansa ko ga ƙaninsa ko ga matarsa haka kawai, wasu sun rikita musu ƙwaƙwalwa, sun dawo gani suke idan baka faɗa abin da yake tawaya ba a janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai kai addinin ka ma bai cika ba, saboda ba ga kaza ba, kuma ba ga hadisi kaza ba, ba ga kaza ba, ba ga kaza ba, wanda duk wannan rauni ne a ilimi. Hadisi duk yanda ya kai da inganci zai gaba zamowa hujja ba sai ya cika wasu sharuɗa guda uku, kamar yadda duk wani nassi na kali baya ga zamowa hujja ko da ya inganta sai ya cika wasu sharuɗa guda uku kuma da suka saura. Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo a Alfiyatul Usul yake faɗa cewa sharaɗin duk wata hujja na kaliya, dalili na kali guda huɗu ne, shi ne na farko sihhatus sanadi, ishare ya zamo ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan na biyu iktirahu dilala, sannan kuma kaunuhu mustamiral hukumi, sannan kaunuhu ghayra mansuh. Shi yasa hadisi kowa ya ruwaito shi duk ingancinsa, ba haka kawai sai a ara a yafa a ce za a yi aiki da shi ba, sai an dubi raguwar sharuɗa. Wal aslu fi naqli sihhatu sanad li shari'in min ghairi qalilin warid wa an yakuna mustamirral hukmi, ai gaira mansuhin li ahli al-ilmi wa an yura mustariha dilala fi hukmihi nan fi bizai dilala wa an yakuna rajihan jami'a ma ararahu lil kulli babu rusulun. Akshi Abdullahi ɗan Fodiyo yake faɗa a farkon Alfiyatul Usul. Shi yasa wa'ansu da yawa babban abin da ya fi rudarsu a yau shi ne cewa kawai a ɗauko hadisi ya inganta, to ya inganta sai me, ya inganta sai me, shi kenan sai a bi shi, ba lallai a ce a bi shi ba. Ai kamar misali ne, don an ta da mota, an ta da injin mota, an ji ya yi daidai, don Allah ne hankali ya ce kawai sai a shiga a yi tafiya, ai da saura ba sai an duba giya ba, giya ɓangaranta daban, ba sai an duba birki ba, birki ɓangaranta daban, ta yi inji ya yi lafiya duk yadda ake neman lafiya, amma birki da magana ba sai an duba taya ba, taya ma ai ɓangaranta daban. Shi yasa don kawai inji ya yi lafiya sai a ce mota sai a sake ta a titi, ai ba haka abin yake ba. Shi yasa yau hadisi ko ya inganta, mu yadda ya inganta, amma shi kenan ya zama hujja, bai zama hujja ba, akwai wasu dalilai da ake bukata. Shi yasa dole mu tsaya tsayin daka wajen faɗakar da ƴaƴanmu, kula da ƴaƴanmu kan mu sake, saboda za hanyoyi da yawa na ɓata tarbiyya sun kai inda suka kai, da an buɗe waya ba abin da ba za a gani ba, ba abin da ba za a gani ba. ajin an faɗi bakan magana ko annabi dai walqiya billahi ko annabi dai walqiya billahi magana da magabata suke ta faɗa cewa a kiyaye abuki afadar mansur halifa babba wanda shine ya gina birnin bagadada yake tambayar imamu malik ya ba abdullah ina kabarin man ina gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi addu'a ya zan yi in juya in fuskanci al-qibla koko in ci gaba da fuskantar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in addu'a imam malik yace wa lima tasrifu wajhaka an wa huwa silatuka inna Allah wa wasilatu abika adam me zai sa ka juya fuskarka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace za ka fuskanci wani waje alhali kai din nan ba ka da tsanantuwa zuwa ga Allah in ba shi ba kai ba kai ba uban mutane gaba daya annabi adam ai bai da wasila zuwa ga Allah ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma yanzu an sami wasu da in ba da yanzu ma da abin ya sauke da an suka fahimci cewa ka tsaya a gaban manzo kana addu'a hadduka suke cewa ga al-qibla istiqbalna ana cika ana batsewa wai ai an yi ilimi wai an yi tauhidi don tauhidi ne da Allah an kalmar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah Allah kadai za a ambata me yasa Allah yake sai an ambaci manzon sa sannan ya zama an kadai tashi amma kai ce inda za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace wai ai an ba tauhidi ne kafa Allah sanin tauhidin kullun tumu alamu amilla to abinda dole mu tsaya mu dora jama'a mu tsaya da dora su matasa domin ba inda sharrin yake sai bangare ne matasa da mata su ake ta kokarin afurka saboda in an fadda su al'umma ta gaba bacewa in an fadda su al'umma ta gaba bacewa shi yasa wajibi duk abin da zamu yi na mu tabbatar iyalinmu sun fahimci me ake kira girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun rike wannan yanda a kowane bangare na rayuwarsu sun san su girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk inda ya zama za a tozarta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a kore ba inda addinin kansa aka ce an aiko shi ne ko an zo da shi ne don a girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani ya zo ya ce wai ai addinin an zo da shi ne don a kawo abin da yake kama da reni a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai maganar wa za mu ji maganar sa ko maganar Allah Allah dai ya faɗa inna salaka shahidan wa bushra wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwakkiruhu wa ake nufi tu'adhiruhu wa ake nufi tuwakkiruhu to a wani ke zo daga baya kawai ya ce ai ba haka ba ai wannan ba shi bane addini an sai kai kaza sai kai kaza saboda ka kare tauhidi wala tauhidi wala tauhidi tauhidin da sai Imam Malik ba sani ba kai yanzu ka sani tawaliya billahi shi yasa ɗan uwa masu girma mu kare himma mu kare himma a game da me zamu bawo jama'a da suke tare da mu musamman matasa da mata Shuaib Ibrahim Fodo yake cewa a rayuwa ta dan adam ba abin da yafi kwararsa irin ya zauna da wanda ya shiga shi a karkashin sa yake amma kuma kullun abin da yake abu ne wanda yake mai taba addini to yake cewa ko shaytan baya cutar da kai irin yanda wannan yake cutar da kai ga ka danka ne kai ne zaka samu abinci ya ci kai ne ka gina inda yake kwana kai ne za ka yi masa tufa amma ko ya je wani waje an lakana masa wata aqida da za ta rusa addini gaba daya da za wannan ko shi dan baya cutar ka irin yanda wannan yake cutar ka arango azuwe mun bi dalika sashin mudi'ul shaytani wal din kai shi yasa wajibi a tsaya tsayin daka a yaki da wani wanda duk wannan sai an tsaya a yi ilimi to a dawo a yi ilimi a kula da ilimi a yau ya zama an mai da ilimi ba komai ba musamman ilimin addini sauran ilimai sai a ga kamar ana daukaka su ai kome a kansu amma ilimin addini shine ya zama koma baya wanda duk wani ilimi yana da muhimmanci a rayuwar dan adam amma ba irin ilimin addini saboda ilimin addini shine wanda yake in an rasa to fa za a gamu da rayuwa mummuna ta har abada sauran ilimi ba na addini ba to wannan ya danganta da niyya mai dan adam yayin niyya da yin amma kayu karshe amfani duk da za a ci nasa a nan duniya ne ita ko duniya ina za ta duk amfanin da za ta samu na komai ya zama amfanin iyakar sa duniya to me ina zai kai ka afaraita imma ta'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agane anu ma kanu yumata'una aure shi dai ne da arabi da rayuwar duniya duk jiladin da ake shi kenan inda aka fada a hadisi tabbatacce a ranar alkiyama za a zo ga wani wanda shi a rayuwar duniya gaba daya jin dadi yake bai san me ake kira wuya ba sai a tsoma shi a azabar wuta gurgurdan kinta ido a zaro shi sai a masa tambaya bawan Allah kai tunda Allah ya halice ka ka san me ake kira jin dadi sai ya rantsuwa wallahi shi tunda Allah ya halice shi bai san me jin dadi ba wannan azabar ta gurgurdan kinta ido ta sa ya mance da duk dadin da yake a rayuwar duniya kamar da za a zawo da wani ya zo da wani wanda shi a rayuwar duniya wahala yi ya wahala ya wahala ya wahala amma yana zuwa lahira sai a tsoma shi a ni'ima irin ta aljanna gurgurdan kinta ido sai a zaro shi tun bawan Allah sai tunda Allah ya sako ka taba shan wahala sai ya tarantsuwa ai wallahi tallahi shi tunda Allah ya shi bai san ma me ake kira wahala ba yin dadin da ya gurgurdan kinta ido ya sa ya manta da wahalar da ya sha shi yasa ashe babban abin da yake gaban mai kokari wajen ni'ima mafificiya yanda Allah yake faɗa cewa babban laifinmu rayuwar duniya ta fi ɗauke mana hankali alhali ga lahira ita ce wajibi mu kula da ita don ko ita ce mafificiya ita ce tana nan ba ƙarewa bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءه يوم ثقيل يا سلام لي واجب مجاوز مكلا بإلمي مسمى إلم الدين مسندر بإلم الدين عند أذارنا مسلمين عند أهل ريكي فلان ولا يعمل عملا حتى يعلم حكم الله تعالى فيه ba daidai ba ne musulmi wani abu a rayuwa sai ya san me hukuncin Allah a cikin wannan abin da ba a yin abu a musulunci da tsanci fadi dole a tsaya a yi bisa ilimi lalle lalle ba a ba da dama ba musulmi wani abu da san ransa duk abin da zai yi bisa ilimi fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ke salalle a kula da ilimi musamman a wannan zamani da Allah ya kawo mu a ilimin ma na addini sai ya zamo kamar ba wanda aka fi kaskantawa irin ilimin Qur'ani wannan Qur'anin nan shine ya kunshi komai komai asalin sa Qur'ani malamai suka ce ba wai ilimin addinin ba ma kadai hatta ilimi na rayuwa to asalinsa daga Qur'ani Imam Shafi yana fada jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin takasara anhu afhamu rijali duk wani ilimi yana cikin Qur'ani amma fahimta ce ake samun takaitacciya bai zama ba ta gano haka din ba wani shi Abdullahi dan fodo yake fada ni tafsir wa fil Qur'ani ilmu lawwalina jami'in wa ilmu lakhirina Qur'ani ya tarar da ilman al'ummu na farko gaba daya da musulmi da ba musulmi ba duk wani ilimi da za a ce wannan ilimi ne to da tushen sa Qur'an haka nan ilimin ku wanda za su zo daga baya to ayo in muka duba sai mu ga ɗaya daga cikin abin da aka fi renawa ma ba irin ilimin Qur'ani musamman wasu bangarori nasa a yau saboda rashin kulanmu da ilimin Qur'ani rashin kulanmu da Qur'ani ya zama makarantu da yawa zaka samu ma na Qur'ani amma an ajiye alluna an koma sai dai ka zo da Qur'anin ka zo da Qur'anin a duba aya ta kaza a sura kaza ne za mu tashi kowa ya bude a karanta a maimakon yanda da muka sani dalibi kin ana rubuta masa ana biya masa harafi hayya kai yana rubutu ya fara yana koyon rubutun sha ya kai ga rubutu ga allo ya kai ga rubuta yazo a bi inda iye ba daidai ba a gyara masa iye rubutun ya san yanda ake rubutun Qur'ani amma a yau saboda ne na magana Qur'ani ya zama ba haka ake ba tunda ba babban dalilin da ya jawo aka kyale wannan tsari sai rashin daukan makarantun Qur'anin da muhimmanci al'umma ta yawaita rike makaranta ta Qur'ani a tsari na da ba abu mai wuya a cikin irin zaman rubutu saboda sai a samu malami yana da yara 200 a cikin su 100 ne suke rubutu da kansu amma 100 shi zai zauna yayin musu rubutu in yana da mataimaka to fadilallahi alhamdu sai iya taimaka masa ta yana da mataimaka uku kowa a bashi 20 shi ya dawo 40 din ya rubuta ko abin da yake ba da haka to a yanzu ba kula ake da makarantun Qur'ani ba waye aka kula da rayuwarsa har ya samu damar yin irin wannan zaman musamman yanda al'umma ta yawaita a duk inda da zaka samu mutum 20 to a yau akalla ka samu mutum 100 ke ko fiye da haka ma da duk irin wannan ungoyin a garin nan babu su gonakai ne da darbejoyi da sauransu amma yanzu al'umma ta cika shi yasa dole malaman Qur'ani suna ji suna gani wasu da yawa cikin su suka haƙura da maganar a zauna a rubuta saboda to shi kansa malamin ba a kula da shi ba balle har shi ya samu dama ya kula da masu taimaka masa me ake ba shi balle har ya kula da masu taimaka masa wanda shi kansa koyar rubutun Qur'anin nan yadda malamai suke faɗa farilla ne malikawa abinda suka faɗa cewa duk malamin Qur'ani wanda zai ce zai koyar da Qur'ani amma bai san tsarin rubutun Qur'ani ba to ba wanda za a ba shi koyar da Qur'ani ne ba saboda kai yazo yana milkariya a cikin rubutun da abu ne sananne wurin wanda suka san Qur'ani wanda suka iya rubutun Qur'ani to a matsalar kima a Qur'ani akwai wadda take zuwa a rabe akwai wadda take zuwa a hadako ko a bakara akwai fima guda biyu ba ma nisa tsakaninsu amma ɗaya a rabe ake yin ta ɗaya a hade fima fa'alna fi anfusina ɗaya a rabe ne ko ɗaya ko a hada ake yin ta akwai irin wannan daban-daban akwai Allah wadda ake nu a ran wadda akwai wadda ba a nu a ran akwai gasu nan to malamin malikawa ta ce duk wanda za ka yi masa tambaya masalan fima guda nawa ce a Qur'ani a hade guda nawa ce a rabe ya tare ya san da ya dauko Qur'ani ya karanta to bi samu matsayin a bashi malamin Qur'ani wa ghayru muhsinin li rasmil musafi liman sibi ta'alimi ghayru mutafi wa haythu la yujadu man yuhsinu haf ta'lim ghayru hisaban lil ahab shine tsarin da malikawa suke kai har kuma da yawa ma daga malamai shi wanda duk bai san tsarin rubutun Qur'ani ba wanda za a ba shi matsayin mai koyar da Qur'ani bane sai dai in an rasa wanda ya san tsarin to sannan dan larura a iya ba wanda bai sani ba ya koya kafin a samu wanda ya sani wanda malaman malikawa ba wai kuma su kadai ba abinda yasa na faɗansu saboda a nan masabarsa ake bi amma abin da suka faɗa shi ne cewa idan mutum da gangan misali wajen rubuta fima ɗin nan wadda take a haɗe shi sai yake a rabe to ya yi babban zunubi saboda ba daidai bane a sauya rubutu Qur'ani. Rubutu Qur'ani nan haka aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai su rubuta. Su ba kuma haka suka ce suka faɗa wa tabi'ai abin ya ta tawowa ya ta tawowa har ya zo gare mu. Shi yasa an mutum ya sauya sai ya zabo kamar nau'i ne na ilhaji. Allah fa ya faɗa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yahfawna alaina. Qur'ani ba a taɓa shi da wasu. Abin yasa nan ne masana da wanda suke masana Qur'ani cewa kitab ni inda ya zo a Qur'ani da alif da ake ko amma akwai guda hudu sukan hada da inda ake rubuta suratu fatihatul kitabi a ce guda biyar kitabi wanda ake rubutawa da alif bai amma duk sauran ana rubutawa ne da alif da. To malikawa suka ce irin wannan wanda duk bai sani ba to gaskiya bai dace a bashi koyarwa ba. Kuma idan da gangan inda ake kitab a haɗe wato ai alif da sai shi da alif baki to yayi zulubi babba. Yayi zulubi babba dan akwai su malaman ma da suka ce inda gangan yayi ai ya fita daga addini. Wa katibun khilafa aslin rasmi laysa bi murtaddin wa badi ismi. To duk irin wannan dan Allah ƴan uwa ya za a yi mu kula abin ne wanda yake faɗi akan mu kullun abin ƙara nesa yake da mu. Kullun abin ƙara nesa yake da mu saboda kawai an dawo tsarin cewa sai dai a zo da Qur'ani a karanta. Ai karatu a gaban malami ba a koyi ya ake rubutu ba. Kuma wani babban bala'i da yawa ba ma hango shi. Akwai littattafai na malamanmu na nan ƙasar da maƙotanmu wanda duk an yi su rusa tsarin rubutu irin namu. To amma waɗannan su da makarantun na zamani ba irinsu ake koyarwa ba. Shi yasa a yau za ka samu ɗalibai masu digiri na ɗaya ma masu digiri na biyu amma a ba su wani littafin saboda su yanda suka san rubutu wanda ake kira sharkiya amma irin rubutu namu ba su iya ba. Shi yasa littafin ya nemi ya gagare su karantawa sai kaga kamar ba da larabci su a wajen su kamar ba da larabci ba a fili ma suke faɗa da wasu cewa suke in sun ga rubutu irin namu wai da warshi ne in sun ga rubutu irin na gabas wai na hafsi ne saboda ba a nuna musu ba. Shi yasa duk irin wannan yana da muhimmanci a tsarin ilimi namu a gobe ya zani koyar da rubutu Qur'anin nan da ya faru kifaya ne. Idan aka samu al'umma ta musulmi ba a samu wanda ya iya rubutu Qur'anin nan a cikinsu ba to dukkaninsu sun yi zunubi domin ƙa'idar faru kifaya kenan abu ne wanda in waɗansu sun tsaya to kowa ma ya kubuta amma in ba wanda ya tsaya da shi to kowa ma ya yi zunubi. Shi yasa turin waɗannan abubuwa in ka tsaya dubawa sai kaga suna da yawa. Yasa wajibi ɗan uwa mu sake tashi tsaye mu duba haƙoƙi da ke kanmu musamman haƙoƙi na Qur'ani haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daman kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ba ta da ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba ɗaya ɗabi'arsa Qur'ani yanda sayyida Aisha take faɗa kana hulubul Qur'ana ya zabiru rahu wa yasadu bisadi. Kuma Qur'ani ai cike yake da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi al-kawsar malamin sai al-kawsar yanda waje daban-daban aka faɗi manzon Allah aka dauka ga warfa ana laka zikira alani zikira alani zikira wanda sau fayi wuɗe ka rabuka fatara ai ƙarshen ɗaukakawa kenan wanda sau fayi wuɗe ka rabuka fatara in ba manzon Allah ba wa aka faɗa wa kamar wannan ba wanda aka faɗa wa kamar wannan. Shi yasa lalle mu kula da haƙoƙin nan guda biyu haƙoƙin Qur'ani wanda ya zo mana da cewa lalle mu ɗaukaka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama shi ɗabi'arsa rayuwarsa gaba ɗaya Qur'ani kada fihi al-Qur'anu hulkan karima shiddatun fi mahalliha wa rahahu yana sayyidi yusuf al-nabhani yake fada Allah ya mana taimako Allah ya mana jagora Allah ya sa mu fada ka mu gane menene wajibin mu a wannan rayuwa mu tsaya da shi kafin a ce rayuwar ta kubuce daga hannu ko muna ji muna gani mun bari an gurbata tarbiyyar matasan mu yanda har abin zai fi karfin tunda an fara samun irin wannan a kasan nan ko a garin nan an samu wanda ya je yace da mahaifinsa yana so a sake daura auren mahaifin nasa da mahaifiyarsa wai saboda ai wajen daura auren an yi salatul fati idan ku salatul fati ai ba addini bace wal iyaz billah to dai wannan me ya kawo har aka samu masu fada haka rashin tsayawa da ilimi yanda ya dace shi yasa wajibi mu tsaya tsayin daka da koyar da na baya Allah ya mana taimako Allah ya mai ta mana wannan waje da aka shirya Allah ya kara saukar da albarka wannan unguwa Allah ya saukar da albarka hakanan wannan gari hakanan dukkan kasashen musulmi Allah ya saukar da albarka a gidajen mu gaba daya Allah ya mai ta mana wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh